الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يودر سمنا 33 kenan a cikin 34 na'am a cikin karatun mun na izziya a yau yau sha nawa kenan sha biyar ga watan Jumada Thaniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 431 wanda wannan rana ce daidai da 28 ga watan tara yau shakara yau 29 na'am yau 29 na'am yau 29 ga watan 5 na shekara ta 2010 ta miladiya. Za mu ci gaba da fasalin da muke ciki, shi ne fasalin mustahabban sallah. Mustahabban sallah kamar yadda yake 30 kai, za mu tashi inda yake cewa wa aqdul khinsar wal binsar wal wusta min al yad al yumna. Yana daga cikin mustahabban sallah aqd al khinsar wal binsar wal wusta min al yad al yumna, wato mutum ya daure, wato ya kulle dan yatsansa. Al khinsar shi ne dan karamin dan yatsa, wal binsar wanda yake binsa, wal wusta wanda yake binsa na tsakiya, ya wato ya daure waɗannan ɗan yatsu guda uku, ya daure su haka, ma'ana ya sa su a kan tafin hannunsa, ya sanya wato saman su a kan tafin hannunsa. Ma dani sababata wal ibham, yana miƙar da as-sababa. As-sababa ita ce mai yin tasbihi, ana abin da ake ce mata as-sababa, wato da ita ake zagi. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يو درسنا 33 kenan a cikin 34 na'am a cikin karatun mu na izziya a yau yau sha nawa kenan sha biyar ga watan Jumada Thaniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2431 wanda wannan rana ce daidai da 28 ga watan tara yau 29 ga watan 5 na shekara ta 2010 ta miladiya. Za mu ci gaba da fasalin da muke ciki, shi ne fasalin mustahabban sallah. Mustahabban sallah kamar yadda yake 30 kai, za mu tashi inda yake cewa wa aqdul khinsar wal binsar wal wusta min al yad al yumna. Yana daga cikin mustahabban sallah aqd al-khinsar wal-binsar wal-wusta min al-yad al-yumna, wato mutum ya daure, wato ya kulle dan yatsansa. Al-khinsar shine dan karamin dan yatsa, wal-binsar wanda yake binsa, wal-wusta wanda yake binsa na tsakiya, ya wato ya daure waɗannan ɗan yatsu guda uku, ya daure su haka, ma'ana ya sa su akan tafin hannunsa, ya sanya wato saman su a kan tafin hannunsa. Ma dani sababata wal ibham, yana miƙar da as-sababa. As-sababa ita ce mai yin tasbihi, ana abin da ake ce mata as-sababa, wato da ita ake zagi. In za ka faɗi faɗa mutum mummunan magana da ita, za ka nuna hancinsa. Min as-sab daga zagi, shi ake ce mata as-sababa. To mutum ya miƙe as-sababa wal ibham, da babban ɗan yatsa ya miƙe su,
wato wannan shine sifar yadda hannun daman mutum zai kasance a cikin zaman tahiyya a maddan sababata wal ibhama minha fi tashahhudain a cikin tashahhud guda biyu wato a cikin tahiyyar farko da tahiyya ta biyu wato haka zai ya kulla waɗannan ɗan yatsu guda uku sannan ya miƙar da wannan ɗan yatsa nasa as-sababa da kuma al-ibham ya miƙar da su a haka wannan shine sifar a yadda hannun dama zai kasance a wajen yin tahiyyar farko da tahiyyar ƙarshe wa yuharriku as-sababa ya rinka motsa as-sababa wannan ɗan yatsan ya rinka motsa shi ويعتقد بالإشارة بها أنها مطردة للشيطان ينا إيتكادي يا إنديكي موت هنن يا إنديكي إشارة سوى من كورة الشيطان شي وكورة الشيطان تكي يا ويبسط اليسرى هنن سنهجوك ويبسطها يشمبت أشي يشمبت هنن سنهجو أكن شينيسا ووضع اليدين نعم ونن wannan sunna wannan hai'a ta yanda daya yanda hannun mutum zai kasance a cikin sallah lokacin tashahhud guda biyu ita ma mustahabbi ce wannan hai'a wato mutum in yazo wajen yin zaman tahiyya ta farko da ta ƙarshe zai sanya hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu hannunsa na dama akan cinyarsa na dama amma zai kulle hannun da wannan hai'a da ya ambata a nan wajen asalin wannan ya zo a hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sifar ta yadda zai kulla hannun ya zo ne a hadisin Abdullahi ibn Zubair hadisin Abdullahi ibn Zubair yace ya kulle ɗan yatsunsa guda uku sannan ya dora as-sababa alal wusta ya dora al-ibham alal wusta wannan babban ɗan yatsun ya dora shi akan ɗan yatsunsa na tsakiya wa yushiru bis-sababa wannan ita ce hay'a daya hay'a ta biyu shi ne da ya zo a hadisin Abdullahi ɗan Umar hadisin Abdullahi ibn Umar shi ne ya kulle ɗan yatsun gabaki ɗaya ya aqidul asabi gabaki ɗaya ya miƙar da as-sababa wato ya ɗan yatsun gabaki ɗaya ya danke su sannan ya miƙar da as-sababa wannan shi ne riwayar da ta zo a cikin muwatta wannan ita ce riwaya ta zo a cikin muwatta Abdullahi dan Umar ya ga wani yana sallah sai yake wasa da tsakuwa sai ya hana shi yace as-sunna a cikin sallah shine ka danke ɗan yatsunka ka yi ishara da as-sababa hay'a ta uku shine zo a hadisin Wa'il ibn Hujr cewa wato yana danke ɗan yatsu guda biyu kuma yayi ƙawanya da ɗan yatsan tsakiya da babban ɗan yatsa wato yayi ƙawanya haka an fahimta sannan ya miƙar da as-sababa duk wannan sufofi sun tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bal an ƙara a cikin wata riwayar cewar yana ɗan lankwasa wannan babban ɗan yatsan da yake nuni da shi yana ɗan lankwasa shi ba miƙar da shi a miƙe ba waɗansu sun ambata cewa yana miƙar da shi waɗansu kuma da suka ambata cewa a cikin miƙarwar yana ɗan lankwasa shi kaɗan saboda haka dukkaninsu sun tabbata a cikin sifar hay'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi yayin da yake yin tahiyya sannan sunna ta biyu shine taharik motsa wannan ɗan yatsa shi as-sababa ɗin a motsa shi kaga yace wa yuharriku as-sababa yana motsa as-sababa wannan ya zo a cikin hadisin Wa'il ibn Hujr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana yin tahiyya sawa'un ta farko ko ta ƙarshe in ya daura hannun nasa na dama akan cinyarsa ta dama yuharrikuha yana motsa wannan hannun a wata riwayar yana motsa wannan ɗan yatsan kuma yace nan malam yace wa ya'taqidu bil isharati biha annaha mitradatun lishaytan yayi itiqadi yayin da yake ishara da hannu cewa tana korar shaitan wato hikimar da yasa yake yin haka ba wai in yayi haka din yana nuna ishara da cewa yayi tauhidi yake ba wato itikadin da zai yi kenan. Abin da yasa malam ya ambaci wannan saboda abin da aka rubuto daga waɗansu daga cikin tabi'ai suka ce ishara da ɗan yatsan nan wato ya fi tsanani ga shaitan fiye da dukansa da gudumar ƙarfe. Lahiya ashaddu ala shaitan min alhadid, ta fi tsananin zafi ga shaitan bisa wato a ƙarfe, gudumar ƙarfe. To wato ma'ana yana korar da shaitan, yin haka ni karwa yana korar da shaitan. Wannan an rawaito daga waɗansu daga cikin tabi'ai, wanda malamin imam malik da ya rawaito wannan hadisin na ibnu umar muslim ibn abi maryam a cikin muwatta, yace ya haɗu da wani bawan Allah da ya gaya masa cewa ya je ƙasar Sham, sai ya ga a wata kanisa wani ɗakin bauta na addinin Kirista a toshi, sai ya ga an zana hotunan annabawa a ciki, kun san dama al'adar su ce suna yin wannan, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu koyi da su. An yi zanen annabawa, dukkan annabawan nan an nuno su suna zaune irin zaman tahiya suna wannan isharar dukkanin. Shi yasa ne wannan isnadi ne sahihi, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce isnadi ne sahihi ga na wannan kissar, na shi wanda ya gani daga wajen wanda Muslim ibn Abi Maryam yake bada kissar, wanda yake karfafa cewar musulmi wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta tabbatar da abin da annabawa suke akai. Yanzu kaga wanda suke da, kaga a cikin su bani Isra'il su suke da annabawa da yawa, to amma annabawan nasu abinda suke a kai su bani Isra'il a yau ba a kansu suke ba, wanda suke a kan abinda annabawan bani Isra'il suke a kai musulmi ne. Wato wannan hay'a ita ce hay'ar sallar annabawa, cewa idan sun yi zaman tahiyya din suna wannan, suna ishara da as-sababa. Wajen sanya hannun hagu kuwa an ce a sanya a kan cinyar hagu, a shimfiɗe, mutum ya shimfiɗa ba tare da ya matse ɗan yatsun ba, ba tare kuma da ya buɗa su sosai ba, bisa ɗabi'a. A wata riwayar na hadithin Wa'il ibn Hujr an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya damƙi wato gwiwarsa da hannunsa na hagu, ma'ana ya sanya hannunsa na hagu a kan gwiwa ne. Sauran riwayoyi kuma fiya yawa sun ambata cewa akan cinyarsa yake, saboda haka wanda ya nuna kan cewar ko ina mutum ya sanya babu laifi a kansa. Ba a faɗi sifar yadda mutum zai rinka motsa ɗan yatsan nasa ba yayin da yake yin tahiya, babu wani hadisi da ya nuna yadda sifar motsawar yake. Saboda haka abin kula kawai shine mutum ya motsa ɗan yatsan nasa da hay'ar da take akwai tsoron Allah da ƙasƙantar da kai da ta dace da sallah ba da wasa ba. Amma a nan wajen a cikin sharhi na Iziya suna ambata cewar motsa ɗan yatsan ya zamanto yaminan wa shimala, wato daga hagu zuwa dama, ko ina mutum yayi daga sama zuwa ƙasa, daga hagu zuwa dama, ko yaya mutum yayi babu laifi idan dai akwai khushu'i a cikin wannan hay'a din. Sannan a lokacin tahiyya, kamar yadda ya ambata tahiyyar farko da tahiyya ta biyu, to wannan yana nuna kan cewar shi motsa ɗan yatsa ɗin nan daga zarar ka gama, idan kamar a tahiyya ta biyu ne da ake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'a, daga ka gama tahiyya shikenan ka gama motsawa, ba za ka motsa ɗan yatsan ba yayin da kake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wala yayin da kake yin addu'a. Nan a cikin littafi ya yi shuru a kan wannan, ya dai ce ya yi haka fi tashahhudaini. To zahirin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na sifar sallarsa sun nuna kan cewar yana motsa hannayen har lokacin da yake yin addu'a, tunda kamar yadda wata riwayar ta zo yuharrikuha yad'u biha, yana motsa ɗan yatsan yad'u biha, yana yin addu'a da ita. Yana daga cikin hay'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a, hatta akan minbari in zai yi addu'a yakan yi ishara da ɗan yatsansa haka. Haka ma sayyidina Umar aka ruwaito yana koyi da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka motsa isharar nan da motsa ɗan yatsan mutum zai ci gaba da yi hatta lokacin da zai yi salat, bayan ya gama tahiyya sannan yayin da yake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan yayin da yake yin addu'a, har sai ya zo zai yi sallama, har ya yi sallama. To amma abinda akan yi idan an gama a yi haka, wato abu da ya tsinga baki daya, wato kan cewa kamar mun gama, eh to wannan ba shi da asali, wannan ba shi da asali. Idan ka gama tahiyya, wannan duk wani abu na hay'at sallah kuna gani dai yanda malaman nan suke ambata, in dai wani abu ne za a yi shi komai kankantar sa sai an ambace shi a ce abu kaza mustahabbi ne. Kuma idan sun faɗa cewa me mustahabbi din, tunda ba littafi ne na hadisi ba, mu kuma a cikin sharhi dai gwargwado abinda muka ga ya zo a cikin littafin hadisi na riwaya, sai mu tabbatar da asalin wannan abu. Duk wani abu da ake yi ya zama da yake ita sallah ibada ce, ita ibada asalin ta tauqifi, ba za ka yi komai ba sai in an ce kai. To tunda ya zo da tauqifi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, shi zame. Amma abinda ba a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba, wannan yin sa sai ya zama to bid'a a cikin sallah. Saboda haka wannan dabi'a, wannan abin nan da ake na idan an gama tahiyya a daga hannaye haka an gama, wannan bid'a ne. Haka dalika abinda ɗan shi'a suke idan sun gama su doki cinya su sau biyu ko sau uku, su doki cinya su sau biyu ko sau uku, shi ma wannan bid'a ne, ba shi da asali. Shi wannan ma ya fi ma inkari, domin su abinda suka yi da wannan wai cewa suke yi khanal aminu khanal amin, waɗansu wato watsatsun daga cikin ƴan shi'a, amma wanda suka fi kowaɗanne watsewa a cikinsu da suke cewa mala'ika Jibrilu ya yi ha'inci ya ɗauki annabci ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sayyidina Ali ba, saboda haka ya yi ha'inci, shi ne suke yin wannan, suna cewa khanal amin khanal amin. An ce ƴan Isma'iliya ne suke yin haka. To su waɗanda su ba ƴan Isma'iliyan ba, su da suke bubbuga wannan cinyar tasu, su ba da suke yi wannan hay'a ce da bata zo a cikin sallah ba, da bata halarta mutum ya yi ta ba, domin bid'a ce, saboda babu madogara akan yin wannan daga ayyukan manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi. Wa wad'ul yadaini 'ala ar-rukbataini fi ar-ruku', yana daga cikin mustahabban sallah, wad'ul yadaini 'ala ar-rukbataini fi ar-ruku', sanya hannu hannaye 'ala ar-rukbataini, akan wato gwiwoyi, fi ar-ruku'i, yayin ruku'u, wato yayin da mutum zai ruku'u ya sanya hannayensa akan gwiwarsa, kamar yadda haka aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi. Ana cewa wa makkana yadayhi min rukbatayhi, ya tabbatar da hannuwansa akan wato gwiwoyinsa, kamar yadda zo hadisin Abi Humaid As-Sa'idi, bal suka sufanta ma hatta muna wato irin wannan abin da ya kamata mu lura da shi, zamu ga girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai kankantar abu na Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kiyaye shi, har suka sifanta cewa ayyatsun nasa na ayyatsun hannunsa sun zamanto asfala min rukbatayhi, har wato su gangaro su zamanto a ƙasan gwiwar. Saboda haka wanda za a ga suna ruku'u, wajen ruku'u su kama ƙorinsu ko kuma su sanya hannunsu a saman gwiwarsu, wannan saɓanin wannan sunna ne, sun rasa wannan aiki na sun rasa wannan mustahabbin da ya zo a cikin sifar sallah. A ɗora wato hannayen a kan gwiwa, za a ɗora su, sannan ɗan yatsun su gangaro daga kan gwiwar. Wannan kuma ya danganta da irin girman hannun mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san mai gwaɓin gaɓoɓinsa ne, ba mai ƙaramin jiki ba ne, don haka babu mamaki kan cewa yayin da zai sanya hannunsa akan gwiwar tasa, ɗan yatsunsa har su yi ƙasan gwiwar ya zamanto wato sun taɓa saman ƙorinsa. Wannan haka sahabbai suka sifanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Sannan kuma yayin da zai san ɗan yatsun nasa su zamanto wato ya farraja su, ya bubbuɗa su, ba ya matse su ba, ba ya danƙe ɗan yatsun, wato ba ya mammatse ɗan yatsun ba, yayin da yake ɗora su akan gwiwarsa, bal wato ya bubbuɗa su kamar yadda aka sifanta sifar hannu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yin ruku'u. أحاديث وائل ابن حجر يشي فلما ركع فرج بين أصابعه ولما سجد ضم أصابعه يميز كانوا ونا وجن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم سيبول أحنا الناس وجن كام بيور وجن سجد قوى ضم أصابعه سيكتر أسوي حد أسوي جيد دو من دي سفسكن شأن إبلا بايا ببول أسو a zamanto sun karkace daga jihar al-qibla. To wannan ma mun gani ita ma wannan ma aikin mustahabbi ne, ya zo a cikin wato sifar ruku'in Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wad'uhuma حذو أذنيه أو قربهما في السجود da kuma sanya ɗan hannayen nasa daura da kunnuwansa wato daidai inda kunnuwansa suke ya sanya hannayen ko kusa da wato kunnuwan nasa fi sujudi yayin sujud wato yayin da mutum zai yi sujada ba zai sanya hannayensa bane a daidai wato daidai inda ciyoyinsa suke kamar yadda za ka ga waɗansu suna yi saboda kasala in mutum zai yi sujada sai ya dan taba kasa daidai nan ya sanya ibar hannayen nasa a daidai kuibin sa ko daidai saitin cikin sa na'am zai yi sujada din ne ya miƙar da hannayensa domin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma rifa'a hadisin yace ma wanda bai iya sallah ba hadisin rifa'a bin rafi yace wadda'im ala yadayka ka dogara akan hannayenka dogara akan hannaye ba za ta yi ba sai idan yayin da zaka yi sujada ka sanya hannayen naka a gaba suna daidai da inda kunnuwanka suke to haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yayin sujada falamma sajada sajada baina kaffaihi haka wa Abu Humayd yace yayin da ya sujada sai sujada tsakanin hannayensa wato ya sanya kansa tsakanin hannayen naka shi yasa kaga yace ka sanya ɗanya wato ya sanya malam ne iziya yace ka sanya ɗanya ka sanya tafin hannunka daura da kunnuwanka wato daura da inda kunnanka zai tsaya in ka sanya kasan kanka a ƙasa ko kuma kusa da kunnuwan shine ka sanya su daidai kafadarka domin dama hai a biyu aka ruwaito a hadisin Abu Humayd yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada baina kaffaihi ma'ana yana wato hannayen nasa suna daura da kunnuwansa hadisin Wa'il ibn Hujr yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana sujada baina kaffaihi wato hannuwansa suna daura da kunnuwansa hadisin Abu Humayd kuma yace yana sanya hannuwansa daidai kafadunsa yayin da yake yin sujada wato ma'ana hannuwan nasa ba su gaba sosai ba sun zamanto daidai inda kafadarsa take ma'ana kusa daidai kunnuwan nasa wanda wannan hai'a shine zai sa ya zamanto cewa mutum ya dogara akan hannuwansa da sauran jikinsa idan kuwa mutum ya bar hannayensa a baya sai ya zamanto yayi sujada din ne kawai akan goshinsa da gwiwarsa da kafafunsa annabi domin hannu ba zai dauki komai ba na nauyin nasa shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni da ni sujada akan gabobi guda bakwai wato ma'ana kowace gaba ya zamanto tana da nasibi tana da rabo na nauyin mutum da na nauyin jikin mutum da za ta dauka yayin da mutum ya yi sujada wanda wannan hay'ar ba za ta tabbata ba sai idan mutum ya yi sujadan nan yanda aka ambata ma'ana ya sanya hannayensa a gaba ba ya sanya hannayensa a baya ba ko a tsakiyar cikinsa wannan ne ya sanya malamai suka sanya wannan a cikin sifofin wato a cikin mustahabban sallah wa mujafatu ar-rajuli fi sujudi baina rukbatayhi wa baina mirfaqayhi wa jambayhi wa baina fakhidayhi da kuma namiji yayin da yake yin sujada ya nisanta baina rukbataihi abinda ke tsakanin wato gwiwoyinsa ma'ana kada ya matse gwiwoyinsa yayin da yake sujada bal ya buɗa su ya buɗe gwiwarsa ta dama da gwiwarsa ta hagu kada ya matse su wa baina mirfaqaihi haka dalika yami wato ya buɗe tsakanin wato almirfaqaini gwiwoyinsa ya daga su sama ba ya sanya su ya shimfiɗa su a ƙasa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana shimfiɗar hannu kamar yadda kare yake shimfiɗa hannunsa wa kana yanha an iftirashi sabu yana hana wato mutum ya shimfiɗa hannunsa kamar yadda wato kare da namun daji suke shimfiɗa hannayensu an san yadda kare yake yi aiko yadda za ka ga ya shimfiɗa hannunsa wajen sujada idan mutum ka yi sujada ka sanya hannunka gwiwar hannunka a ƙasa ka yi wannan hai'a da aka hana bal an yi nafsi kamar yadda ya zo a hadisin Abu Humayd da hadisin Aisha ummul mu'minin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi sujada yujafi faraja yadayhi an jambayhi yana nisantar da wato hannayensa daga kuibin jikinsa kuma baya shimfiɗa hannayen nasa a ƙasa kamar yadda kare yake shimfiɗa hannunsa wa baina mirfaqaihi wa jambayhi kuma ya nisanta tsakanin gwiwoyinsa da aljambaini, wannan akwai abubuwa guda biyu a ciki, shine gwiwar hannunka ya zama to ka daga ta daga ƙasa, sannan kuma gwiwar hannunka ka nisanta ta daga jikinka, daga kwiɓin jikinka, ma'ana kada ka matse kanka wajen yin sujada, ka bude hannayenka. An sifanta bude hannayen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah da cewa ana yana bude hannayensa hatta yura bayadu ibqaihi, hatta yura bayadu ibqaihi, har sai an ga wato farin wato karkashin hannunsa, farin hamashinsa. Yasa aka ce fari, bayan kuma musan hamata tana da gashi, baki ya kamata a ce ai ko, to me yasa aka ce sai an ga farin wajen? Na'am, ahsan, barakallahu fi mubalagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen khisalul fitra, wannan sunna ta wato ai ayyukan tsarkake jiki na wato wanda daga ciki shine wato mutum ya rinka aske gashin hamata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to kamar kusan kullun a haka yake, shi yasa ne ma ake sifanta hamatarsa da fari in yi sujada. Abin da yasa ake iya, me yasa kuma ake iya gani? Mu dai nan bai wahala a gani ko? To kada mutum ya ce ai sunna ne, saboda haka dole sai je sai da ishara zai yi sallah yanda za a ga al-ibtihi. A'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan sifar da suke sanyawa wato rida ne, mayafi, an zo kuma yanda mayafi yake ko? Mayafi in mutum ya yi sujada haka za a iya ganin kasan hannunsa. To haka aka sifanta sifar sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bal aka ce hatta da wato ƴar akuya za ta iya wucewa tsakanin wato dantsen Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙafa, saboda yanda yake ɗaga hannayen nasa ya kuma nisanta shi daga jikinsa, da akuya za ta zo wucewa za ta wuce ta nan wajen. To wannan hai'a ita ma wannan ma mustahabbi ne kamar yadda ambata anan. Wa baina fakhidaihi, haka kuma ya nisanta tsakanin cinyoyinsa, ma'ana yayin da zai yi sujadar wato kada ya sanya cinyoyinsa su ɗame da cikinsa, ya nisanta su ya raba su da cikinsa, kuma ya raba su da juna. An fahimta? Domin wani lokaci za ka ga saboda kasala mutum ya tashi yin sujada, daga zaune ɗin za ka ga kawai ya kwanta ya yi sujada, saboda haka cikin nasa yana kan cinyarsa. To wannan bai yi wannan ya saba sunna, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka sifanta kan cewa yana ɗago bayansa yayin sujada, wanda ɗago baya ɗinnan ba zai yiwu ba sai idan mutum ya nisanta abinda sai ya raba cinyarsa da cikinsa, kuma ya raba cinyoyinsa da juna. Duk wannan mustahabbi ne, domin haka aka sifanta sifar sujadar manzon Allah salawatullahi wasalamuhu alaihi. Wannan ga namiji kenan, wannan ga namiji, ma'ana ita wannan ya nuna cewa mafhumin wannan abin da zamu fahimta shine mace ita ba haka za ta yi ba. Mace a wajen wannan, a wajen Imam Malik ana so ta kada ta bubbuda sosai, domin bubbudawar zai sa al'aurarta ta bayyana, zai iya sanya al'aurarta ta bayyana a cikin sallah. In tace za ta zo ta bude, wato in tace za ta bude hannayenta yayin da take sujada, kaga sai mayafin ya fadi, sai ya zamanto abinda ba ta so a ganin jikinta, abinda bai dace ya bayyana ba a jikinta sai ya bayyana. To shi yasa aka mayar da wannan sunnar khassa ga mata, ai ga maza, amma mace ita za ta wato kakkama jikinta ne daidai gwargwado, idan ta matse cinyoyin nata, ta matse gwiwoyinta, ta matse hannayenta, duk babu laifi. Amma ita ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na mutum ya shimfida hannunsa, ya shimfida zira'insa a kan ƙasa, shi ma ya shafe ta, ya gama da ita, ita ma ba za ta yi wannan ba. Wato ma'ana ba za ta yi, inda za ka ga wani lokaci matan India da Pakistan suke yi ba, suna zaune in ana sujada za ku ganin su a masallaci, sai su sanya hannunsu a nan a ƙasa haka, sannan suna daga zaune su sunkuya kawai, sannan su ɗago, babu bambanci tsakanin su, wato zama ne kawai, sai dai an sunkuya har gwiwa ta har wato goshi ya taɓa ƙasa, amma a zaune take hannayen a haka, babu ɗago hannayen, babu ɗago bayan jikin. To wannan kuskure ne, domin wannan annabi hayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta, kuma hanin da yayi ya game maza da mata, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan wata sifa ta dabba da abubuwan da dabbobi suke yi ya hana mu yi ta a cikin ayyukan ibadan mu, ya hana mu yi wato abinda kamar yanda kaji suke caccaka wajen ɗiban abinci, ya hana mu yi irin wannan sujadar, ya hana mu durƙusa irin durƙusan raƙumi, ya hana mu shimfiɗa hannayenmu a ƙasa irin yadda kare yake shimfiɗa hannunsa, ya hana mu waiwaye irin yadda dila yake yin waiwaye. saboda haka wannan hani ya hada maza ya hada mata dan haka mace za ta kakkane jikinta amma wajen daga hannaye daga guyoyin hannunta daga kasa da raba su da kasa da rashin shimfuda su to ita ma nan wajen dole ne ta yi haka za ta yi kamar yanda namiji zai yi bal anan wajen duk da an ambace shi a cikin mustahabbi amma idan mutum ya aikata shi idan mutum ya aikata shi da gangan to wannan ya saba ma Allah domin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ne idan yayi haka ya saba ma Allah ba za a ce sujudar sa bata yi ba sallar sa ta baci amma ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan hay'a ta sujudar yadda aka ruwaito da wayannan mustahabbai so ne za su sa mutum yayi yadda aka ce yayi sujuda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ce masa ya sujuda akan gabobi guda bakwai sai ya zaman to kan cewar kowace gaba ta dauki nasibi ta nauyin mutum to akwai batun cewar wajen bubbudawa idan mutum in a cikin sallar jami'i ne kaga kace zaka buda kowa ma zai buda yaya za a yi ba zai yi ba sallar ba za ta yi ba sallar ba za ta yi ba domin kace zaka buda zaka abinan zaka ture na kusa da kai ne shi ma in ya buda sai ture sai sallar ta zama fada to kaga ba zai yi ba ce musulunci a cikin hikimar sa ba zai yi ba ya zamanto kan cewa sallar da za a zo bautan Allah kuma ya zamanto wajen fada da kokawa duk kowa kokari yake ya sauri ya je domin ya samu ya babbake ba zai yi ba to shi yasa ne aka ce isti'inu fi sujudi bir rukab hadisi ne da yake malamai sun ba a fashi amma wannan shine hikimar da aka fara wato ku dai muke muku wajen sujada da guyoyinku ma'ana za ku iya jingina hannayenku akan gwiwa za ku iya jingina hannayen naku akan gwiwa wato busu akan gwiwoyinku yanda zai zamanto kan cewar wannan bai sanya ku kun tokare dan uwanku wanda yake kusa da ku ba amma yanda mutum yake sallah shi ta dai ko yanda yake shi liman ne to wannan zai koma ya zuwa ga asali na wannan sunna da wato ne ya bude hannayensa ya bude jikinsa yayin da yake yin sujada yace wa takbiru inda shuru'i fi af'ali as-salah yana daga cikin musabban sallah at-takbir yin kabbara inda shuru'i fi af'ali as-salah yayin fara aikata ayyukan sallah wato yayin fara ruku'u lokacin zaka yi kabbara yayin fara dagowa daga ruku'u lokacin zaka yi kabbara yayin fara sunkuyawa zuwa ga sujuda lokacin zaka yi kabbara wato ba sai ka gama ruku'u ba zaka ce Allahu akbar ba sai ka gama dagowa daga ruku'u ba zaka ce Allahu akbar a yayin da zaka fara sunkuyawa lokacin zaka fara cewa Allahu akbar yayin da zaka ya zamanto kan cewa takbir din taka tana farawa da sunkuyo tana karewa da wato shiga cikin hayar ruku'u din haka zalika sujada haka zalika dagowa yace illa fi takbiratil qiyami min ithnataini sai a hali daya shine yayin kabbara dagowa miƙewa daga raka'a ta biyu fa innahu yukabbiruha ba'da ma yastawi qa'ima to shi anan zai yi wannan kabbarar bayan ya daidaita a tsaye wato a sallar magariba da azhar da la'asar da isha wanda mutum zai taso bayan yayi tahiyyar farko zuwa ga raka'a ta uku to anan wajen ba lokacin da kake so madagowa daga zaman zaka yi kabbara ba sai ka tsaya ka daidaita a tsaye hatta ya sauya qa'iman ka tsaya ka daidaita a tsaye sannan zaka yi kabbara wannan babu nassi akan wannan illa abinda aka ruwaito daga Abdullahi daga Umar ibn Abdul Aziz daga cikin a'immatut tabi'in Umar ibn Abdul Aziz yana daga cikin khalifofin musulunci masu adalci masu istiqama kuma yana daga cikin malamai kuma kafin ya zamanto khalifa ya zauna a Madina a wajen malaman Madina yayin karatu ilimin sa madani ne to dan haka shi ma ayyukansa da maganganunsa Imam Malik yake bibiyar sa domin musai Imam Malik baya fita daga abubuwan da yana mai da hankali akan abubuwan da suka tabbata daga malaman Madina to Umar ibn Abdul Aziz ana kirga shi a cikin malaman Madina saboda a hannunsu yayi karatu duk da daga baya a ƙarshen rayuwarsa ya koma Sham yayin da ya zama to khalifa amma yayin da yake ya zauna ya zama gwamna na Madina ga Banu Umayya kuma to yana daga cikin abin da aka ruwaito a wanda yake shine na dogarar Imam Malik wajen wannan cewa shi tsagowa daga kabbara tsagowa daga raka'a ta biyu ita za ta sha bamban da sauran kabbarori sai mutum ya gama tsayawa akan ya gama tsayawa kyam a tsaye sannan zai kabbara to gaskiya wannan sauran hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a zahirin su ya nuna kan cewar yayin da mutum yake dagowa ne zai yi kabbara dan haka sauran malamai kamar yadda yake matabar sauran a'immatu thalatha Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal hatta dagowa daga raka'a ta biyu din ma lokacin da mutum yake yin lokacin zai yi kabbara ne yayin da yake dagowar yayin da yake fara dagowar ya zamanto ya gama yin kabbara yayin da ya tsaya a miƙe wanda wannan shine zahirin hadisai shi kuma wanda malam ya ambata a nan wajen mun ji madogararsa shine maganar Umar ibn Abdul Aziz yace wa tawarruku fil julusain da yin tawarruk shine zama a wato fitsin hagu fil julusain a cikin zama guda biyu menene zama guda biyu wanda zama guda biyu yake nufi tahiyyar farko da tahiyyar karshe wa bainas sajdatayn da kuma zaman da ke tsakanin sujada guda biyu wato dukkan zama a cikin sallah a wajen Imam Malik hay asa daya shine at-tawarruk ga sifarsa yace wa huwa shi sifar wannan zama shine an yufdi biwarikihi al-aisari ila al-ard wato ya zauna wato ya shimfida kwibinsa na hagu ya sanya kwibinsa na hagu ila al-ard zuwa ga kasa shine ya zauna akan kwibinsa na hagu kwibin duwawunsa na hagu ya zauna da shi akan kasa wa yukhriju rijlaihi jami'a min janibihi al-ayman ya fitar da hannaye kafafunsa guda biyu tafin kafafunsa ga baki daya min janibihi al-ayman daga gefen damansa wa yansubu qadamahu al-yumna ya kafa hannu wato a kafarsa ta dama ya kafa ta akan kasa wa baqina ibhami al-yumna ila al-ard cikin babban dan yatsansa na hagu na dama ya zamanto yana kan kasa wato ya kafa dan yatsansa idan wannan ita ce kafar kafar dama wannan dan yatsan ya zamanto yana kasa haka wa yaba wa yusni al-yusra ita kuma kafar hagu ya shimfida ta ita kafar hagu ya shimfida ta wa yaba kaffaihi ala fakhidaihi ya sanya tafukan hannayensa akan cinyoyinsa ina mubarak zo ka hau kan tebur kai wannan zama hau kan tebur zai dauke ka aiko eh ka kalli gabas ka kalli gabas kai tawarru kai nauyi Abubakar ne zai zo sauka Abubakar zo to yi tawarru yanda nufin ta kafa yin ci sifar to zauna yawa to kan sai tawarru wannan shine tawarru kun ga ya zauna akan wannan shine warki bil yusra kwibin sa na dama ana hagu kwibin sa na hagu gashi ya zauna da shi akan kasa ya fitar da kafarsa ta hagu zuwa nan kafarsa ta dama ma ya fitar da ita kuma ya kafa kafar dama din ga babban dan yatsinsa ya kasa shi ya sa shi a kasa wannan shine hay'ar zama a wajen Imam Malik a dukkan zaman sallah tsakanin sujada da kuma a lokacin tahiyyar farko da lokacin tahiyya ta biyu kaka tafi zauna tukuna wannan dalilin sa shine hadisin Abdullahi dan Umar da Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta ya ga wani daga cikin tabi'ai ya ga Abdullahi dan Umar yana harɗe an san harɗe ko harɗe ne ba sai an subanta shi ba kowa ya san harɗe yawa yana yin harɗe a cikin sallah sai shi ma yake yi sai ce ka ga dan uwana ina da zarura kafafuna ba za su iya dauka na ba yace sunnar sallah shine ka zauna a haka to idan sahabi yace sunnar wa yake nufi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shine madogaran Imam Malik akan wannan zaman Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa shi kuma yace al-iftirash zauna akan wannan kafar taka ta hagu zaman yawa wannan zaman shine ake cewa al-iftirash mutum ka shimfida kafarka ta hagu, ka kafa ta dama, ka zauna akan kafar taka ta hagu, akan cikinta, akan cikin tafin kafarka ta hagu. Wannan shine al-iftirash. A dukkan zama na sallah a wajen Abu Hanifa haka yake yi, saboda shi kuma hujjarsa akwai hadisin Aisha radiyallahu anha da ta a cikin sahih Muslim da ta bayyana zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah cewa haka yake yi. Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa ai da Imam Ahmad su suka yi tafsir, suka ce idan zama ne wanda yake tsakanin sujada da kuma zama a cikin sujada farko, to wannan zaman za a yi. Idan kuma a tahiyar ƙarshe ce, idan a tahiyar ƙarshe ce, sai a zaman irin na Imam Malik tawarruk. An fahimta? Idan a zama dukkan zama na sallah irin wannan zaman za a yi, sai na tahiyar ƙarshe, na tahiyar ƙarshe a sallar asuba da sallar la'asar da sallar azahar da la'asar da magariba da isha da duk zaman da ake yin sallama a wajen Imam Shafi'i, sai a yi tawarruk. Shi kuma Imam Ahmad ba a wannan tawarruk ɗin sai a sallar magariba da sallar isha, dukkan zama irin wannan ne. Amma zaman sallama na sallar magariba ko na sallar isha sai a yi tawarruk zaman da Imam Malik yake yi. Amma dukkan sallah mai raka'a biyu, to duk irin wannan zaman za a yi. An fahimta? Duk shikenan Abubakar duka. Abinda duk ya kawo wannan dukkan waɗannan ruwayoyi da aka yi, akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka bayyana su. Mazhabar da tafi ƙarfi a nan wajen yanda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna ita ce mazhabar Imam Ahmad. Mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Domin ita ta haɗa dukkan hadisan nan. Hadithin Abu Humayd al-Sa'idi shine madogarar Imam Shafi'i, shine ya bayyana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zama iri biyu yake a cikin sallah. Yace in yana zaune a cikin sallah yana zama akan kafarsa ta hagu, shine iftirash irin wanda Abu Hanifa yayi, muka ce shine mazhabar Abu Hanifa. Yace fa idza kana fi jalsatihi allati fiha at-taslim qaddama al-yusra, yace qaddama al-yusra وقعد على مقعدته اليسرى ونصب اليمنى. يشي إذا ينا زو نزمن ديك ينسلم سيقدم الدك فرهبو يزونا أكل واتو مزونا ستهبو شيني أكل واتو طواون سنهبو ونصب اليمنى يكفى كفى الدامة شيني يتورك كنا تكاجا يبنبن شيء أكان النوع إن زمان قد أجيو كما ينا بصفا تسلب دتكي زمان قد أجيوني. To shi yasa wannan ya zamanto hujjar Imam Ahmad cewa ba a zaman nan guda biyu, sai a sallar da take da zama biyu, shi ne ita ce magariba da isha da azhar da la'asar. Kowanne mutum ya ɗauka dukkaninsu, saboda dukkaninsu sun ce akwai madogara daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya yi kowanne digina da asali, kamar yadda Ibn Abdulbar ya ce sunna ta tabbatar da kowanne daga cikinsu. Amma dai in mutum zai tara dukkan riwayat ɗin wanda take mafi idita tafi komai wato a fahimta da tafi inganci tafi dacewa da dukkan riwayoyin da aka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine abinda Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi akai, wallahu ta'ala a'lam. To yin wannan zama a wannan hay'ar shi ma mustahabbi ne, saboda kun ga wajen sallah mutum ba zai zauna yanda ya ga dama ba, shi ma an koya mana ga yanda zamu yi, an koya mana ga yanda zamu yi. Kuma yin haka yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin sunna, domin sahabbai sun kiyaye wannan hay'ar, sun kiyaye yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zaman. Abin da ke karfafa hadisin Abi Humayd al-Sa'idi da ya bambance nau'in zama guda biyu shine cewa shi Abu Humayd al-Sa'idi saurayi ne daga cikin sahabbai, amma yana zaune ne a cikin majalisi sahabbai sun kai guda goma a wajen, daga cikin su hadda Abu Qatada al-Ansari, manya-manyan sahabbai. Yace din na fi ku sanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah, suka ce kai yaushe ka zauna ka fi mu zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka yi wannan da'awa? Yace shi dai ya sani ya kiyaye. Suka ce to kawo, sai ya sifanta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah, sai suka ce eh to haka ne, ka faɗa gaskiya. Kaga kenan abinda ya ambata a cikin hadisin sa, tamkar sahabbai goma ne suka ruwaito shi da shi na 11, ko ba haka ba? To abinda ke karfafa riwayar sa kenan, yawan waɗanda suka ruwaito tare da shi, saboda ya yi riwaya sahabbai goma suka yi muwafaka da shi akan riwayarsa, wanda hadisin sa yana cikin kutubus sita baki daya, yana cikin Bukhari da Muslim da sauran littafan sunna, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Imam Ahmad cewa ana yin zama nau'i biyu idan sallah mai zama biyu ce mai tahiyya biyu wato sallar magriba da sallar azhar da al'asr da isha amma in ba mai zama biyu bace to zama nau'i ɗaya ake yi shine zaman istirash wato zama akan kafa kamar yadda hadisin Aisha ya nuna hadisin Aisha ta sifanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zamu kula shine cewa ita Aisha radiyallahu anha yawan sallar da take sifantawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin sallah ce nafila ce nafila ko Annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yake yana yin sallama ko ba haka ba idan da yana yin zaman tawarruk zama irin wanda Imam Shafi yace indai mutum zai yi zaman sallama wannan tawarruk din zai inda yana wannan tawarrukin yayin sallama da Aisha ta ruwaito da tana sifanta sallar sa ta nafila amma da tana sifanta sallar nafilar sa tace zaman sa a cikin sallah ga hay'ar sa yana zama ne akan kafar sa ta hagu kage nuna kan cewa kenan a sallar da ake zama daya wannan zaman yake yi ita ce sallar nafila da sallah mai raka'a biyu amma idan ta zama ce mai raka'a uku ko hudu to shine zai bambanta tsakanin nau'in zaman ya sanya zaman sa na karshe daban a cikin zaman sa na farko kuma yana daga cikin hikimar da malamai suka ambata na wannan mughayara wato canza sifar zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a wajen raka'a ta uku da raka'a ta hudu cewar domin mai shigowa cikin sallah ya gane a wace raka'a ake ko ba haka ba idan mutum yana shigowa masallaci yaga duk an yi tawarru ya san yanzu ne za a yi sallama to duk da yake ba wannan ba hujja bane na waɗansu mutane kasa waɗansu mutane suka ga ana sallah sai su zauna sai su tsaya su gani in yana zaune ya miƙe zuwa raka'a ta uku sai su shiga in bai miƙe ba ya sallama sai su je su fara sallar su wannan kuskure ne sun sanya wato sun yi maka kansu asarar shiga tare da liman domin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuka zo kuka same mu muna cikin sallah ku zamanto a cikin hay'ar da kuka same mu a ciki kuma yace fa ma adraktum fa sallu abinda duk kuka samu tare da liman ma'ana komai kankantar sa ku yi sallah da shi wa ma fatakum fa atimu abinda kuka ce muku ku cika saboda haka idan ka zo ka samu liman a cikin kowace hay'a ka zauna tare da shi amma yana da ma'ana ka san a wace zama limamin ka yake yayin da ka zo ka same shi idan ka a zaman karshe ne ka ga daga nau'in zaman za ka gane idan a sallar asuba ne ka ga yana zaune zaman da ake yi irin zaman tunda zama ne guda ɗaya kawai ba ka buƙatar ka san a bambance maka zaman domin ka san wato ƙarshen sallah yake ko ba a ƙarshen sallah yake ba tunda zama guda ɗaya ne to wannan shine wata hikima da malamai suka ambata na yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mugayira wannan ya nuna wato hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu da zaka gani na ayyukan sa sallallahu wasallam alaihi akwai hikima ga wanda Allah madaukakin sarki ya bude girdin suka fahimta shi zaka ga malamai suna fitar da irin waɗannan hikimomi domin mu gani ni izna sannan yace wattayamunu bisalam yana daga cikin mustahabban sallah yin dama wajen yin sallama al-mafruq sallama ta sallama ta fita daga cikin sallama ta farilla likulli musallin ga dukkan mai sallah ma'ana da liman da mamu da mai sallah shi kadai alfar in yazo yin sallama mai sallaman nan ta wato yayi tayammum ya karkata zuwa dama wannan mustahabbi ne wa dama da kan nasa kadan bi haythu tura safhatu wajhihi yanda zai zamanto har an ga wato gefen fuskarsa an ga wato kunshin sa yayin da ya juya wannan yana daga cikin yadda aka sifanta hay'ar sallamar Annabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ta dama har sai an ga wato farin kuncinsa wato ma'ana an ga gefen fuskarsa an san kunci ta gaba ake ganin sa ko al-khadd shine abin da ke tsakanin ido da baki abin da yake gefen hanci kenan to kaga idan mutum wanda yake gabanka ba za ka iya gani ba in ba ya juyo ta gefe ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyowa ta gefen sa wajen sallama to wannan juyawa ta fuskar dama mustahabbi ne amma yayi shiru a ta fuskar hagu to ta fuskar hagu din ma mustahabbi ne saboda ya tabbata a cikin hadisi shi ma ya tabbata a cikin hadisi din Annabi sallallahu alaihi wasallam والنظر الى موضع السجود في قيامه yana daga cikin mustahabban sallah mutum ya kalli bijira ya kalli wajen da zai yi sujada fi qiyamihi a wajen tsayuwarsa yayin da yake tsaye yayin da mutum yake tsaye ba gaba zai kalla ba sabanin wadansu wata riwaya a matabar Imam Malik cewa mutum ya kalli gabansa wanda wannan shine yake sanya da yawa mutanen mu zaka ga wato suna kalle-kalle a cikin sallah har wani yana cewa in kana so ka gane alamar dan Najeriya a cikin musulmin in ka je Makka in kana so ka gane alamar dan Najeriya ka duba ka ga me kalle-kalle a cikin sallah yana kalle-kalle kafin dan Najeriya ne to yawanci abin da yake sanya wannan kallon gaban da aka ce mutum yi sai ga mutum yana kallon gaba duk abin da ya zo ya wuce sai ya ji shi da kallo in ku da ya sunfi da kansa da wannan ya fi masa tsoron Allah to mutum ya kalli inda zai yi sujada a cikin sallah wannan mustahabbi ne dalilin wannan ku shine hadithin Ummu Salama hadithin Ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ganinsa baya ketare mahallin sujadarsa haka zalika yazo ma daga hadithin sayyidina Umar shi ma cewa a cikin sallah baya wuce ganinsa baya ketare mahallin sujadarsa wannan a wajen tsayuwa kenan to a wajen zama fa a wajen zama an ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ganinsa yana kafa shi a kan ɗan yatsan nan nasa da yake miƙar da shi an fahimta yayin da yake zaune lokacin da yake tahiya sai ya kalli ɗan yatsan nasa yake kallo idan mutum ya kalli ɗan yatsan nasa yayi amma dai almuhim kada kallon mutum ya zamanto ya ɗaga shi yana kalle-kalle ya miƙar da shi ya zamanto har ya ƙetare bijiran da yake yin sujada wannan in yi haka da yi bai aikata wannan mustahabbi din ba yace wa mubasharatul ardi aw ma tumbituhu bil wajhi wal kaffain da saduwa wato da sada gabbai da kasa ko kuma abin da yake fitowa daga kasa bil wajhi wal kaffain da fuskarsa da tafukan hannunsa wato ya zamanto cewa idan mutum zai yi sallah akan shimfiɗa to da fuskarsa da hannayensa ya dora su a bayan kasa a doran kasa ko abin da yake ya tsuro daga kasa shine kamar abin da yake kamar an yi shi daga kasa kenan kamar daga ciyawa shine kamar tabarma banda abin da yake ba daga kasa ba kamar wato shimfiɗa wanda take ta irin carpet dinnan wato yana daga cikin mustahabbi mutum ya sanya sujadarsa akan doran kasa ba akan shimfiɗa ba to wannan ba hujja bane ga waɗansu da suka zamanto mata zamanto alamar addinin su ƴan Shi'a cewa in suka tashi yin sujada ba sa in dai suka zo masallaci sai sun ɗauki ƙasa sun yi sujada akwai wani ɗan tsingaro da suke yawo da za a ga in ka shiga masallacinsu akwai akwati guda da suke a ƙofar kowane masallaci kowace ƙofa suna yin akwati akwai ƴan wannan tsingaron kowa yana shigowa sai ya ɗauki tsingaro sai ya sanya shi a gabansa a kansa suke sujada in babu tsingaron sai su ɗauki takarda su sanya wai ba za su sujada a kan shimfiɗa ba domin sharaɗin sujada a wajensu ya zamanto a kan ƙasa ko a kan abin da yake asalinsa daga ƙasa shine kamar wato abin kamar tabarma da aka yi idan za ka ga suna yawo da tabarma wanda take ta kaba suna shimfiɗa ta a kanta suke yin sujada to wannan ba hujja ba babu hujja a kan wannan sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam masallacinsa babu shimfiɗa masallacinsa rairayi ne da yunɓuma kamar yadda aka ruwaito a hadithin Abu Sa'id al-Khudri na sifan ran da Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren Lailatul Qadr a wannan dare yace yayi mafarki ya ganshi yana sujada a cikin ruwa da yunɓu sai aka yi sallar asuba da aka yi sallah a cikin wannan dare sai aka yi ruwa to saboda yanda yanayin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yoyo yake yi in ana ruwa saboda haka sai ya jike masallacin ya jike aka yi sallar asuba da aka yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya fuskanci sahabbai sai aka goshinsa da saman hancinsa duk gasu nan lullube da ruwa da yunɓu kamar yadda ya gani to kaga wannan ya nuna kan cewa kenan yana sujada a kan zahirin ƙasa ba a kan shimfiɗa ba duk da an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sujada a kan shimfiɗa kamar lokacin da ya je gidan Anas an kawo masa tabarma har ma tayi wato tayi baki saboda dauda da dadewa aka dan yayyafa ruwa aka karkade ta saboda a girmama bako sannan aka shimfida masa ya wuce gaba ya musu sallah saboda haka wannan ya nuna kanta babu laifi ai sallah akan shimfida to amma wajen sujada idan zaka yi sujada akan kasa din in akwai halin kai haka to wannan mustahabi ne yafi saboda akwai tawaliu a ciki da kuma koyi da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi amma ba sharadi bane cewa in kai sujada akan shimfida sujadar ka ba tai ba in zai yi kai sujada akan kasa ko akan abin da fito daga cikin kasa din wannan shine yafi tare da cewa ba sharadi bane kuma wannan shine abin da malam yake nunawa cewa yana daga cikin mustahabban sallah mutum ya yi sujada a bayan kasa wal mashi ila salati bi waqari wa sakina da tafiya zuwa ga sallah da nutsuwa da kuma wato da sakina al waqar shine nauyin wato wato rashin wasa kana ganin mutum yana tafiya yana waiwaye yana kallakalle to wannan bashi da waqar as sakina ko wajen hayar ne ba mutum ya rinka tafiya buguzun ba a nitse to wannan abun biyu ake so a hada kada ka tafi zuwa ga sallah kana kallakalle kana waiwaye kana wasanni kana wargi har aka ce ma idan mutum zai to sallah kada ya rinka tashbih bainal asabi kana tafiya sallah kana hada ayi yatsunka kamar yadda ya hadisin Abi Huraira haka dalika da sakina shine kada kai gaggawa domin hadisin wannan dalilin wannan shine hadisin Abi Huraira da Abu Qatada al-Ansari idza uqimat as-salah fa'tuha fala ta'tuha wa antum tas'un idan aka tayar da iqamar sallah kada ku tuho wajen sallah kuna gaggawa wato kuna gudu wa atuha wa alaykumus sakinata wal waqar wa alaykumus sakinatu wal waqar kudu kuna tare da wato nutsuwa da wato da sakina bama adraktum fasallu abinda kuka samu ku yi sallah bama fatakum fa'timu abinda kuka ce ku cika wannan bai kore mutum ya dan yi gaggawar tafiya ba wato ya dan yi sauri dan ya riki sallah kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar ya fito daga Baqi' sai ya ji an tada iqama sai ya kara sauri abinda ba a so kai zaman to kan shi kai gaggawa kana gudu yanda zaka zo cikin sallah kana haki babu nutsuwa shine ba a so ko kuma kamar mu yanzu a wannan zamanin namu da mota ka taho kana ganganci an nuna maka ja ka wuce ai sallah zaka taho so kace ka samu raka'a farko wannan kuskure ne in kai haka ka saba wannan hadisi in kai kuma idan kaje ka buje wani sai ka biya diya saurin ka zuwa ga sallah baje maka baje sai an kai mu kyakkyawan nufi gare ka ba a kyakkyawan nufi tsare rai yafi wannan zuwa ka zo ka samu sallah a cikin jama'a wannan sunna ce mai karfi amma ka tsare rayukan mutane kuwa wajibi ne saboda haka wannan yana daga cikin wannan ba shi da alaka da ayyukan sallah amma daga abubuwan da suke da alaka da sallah shine zuwa sallah din wa tidalus sufufi yana daga cikin mustahabban sallah daidaita sahu bal wadansu malamai sun dauke shi a cikin wajibai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna taswiyata sufufi min iqamati as-salah daidaita sahu yana daga cikin tsaida sallah tsaida sallah ko wajibi ne ma'ana idan aka daidaita sahu mustahabbi ne da muhimmanci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta da iqama sai ya tsaya ya tabbatar an daidaita sahu daga bayansa khulafa'ur rashidin sun kasance suna sanya ma'aikaci a cikin masallaci wanda aikinsa yazo ya ce musu an daidaita sahu sai su tada sallah haka aka rawaito daga sayyidina Umar da sayyidina Uthman kamar yadda Malik ya rawaito a cikin Muwatta sun sanya wakili aikinsa ya shiga cikin sahu ya tabbatar an daidaita sahu sai yazo ya ce masa ya amirul mu'minin istawati as-sufuf sahu ya daidaita to sai ya tayar da sallah in aka yi iqama baya tayar da sahu sai wannan mutum ya zo ya gaya masa wanda abin da ya kamata kenan ɗan hizban mu ma su rinka yi wannan sunnar ba ma yinta a masallacin mu gashi kuwa khulafa'ur rashidin su suka yi kuma wannan yana daga cikin mustahabban sallah tabbatar da an daidaita sahu shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa shi da kansa yake bin sahu din yana sanya hannayensa yana daidaita kafadun mutane ya shashshafa kafadar ya tabbatar san cewa wani bai wo gaba ba idan wani ya wo gaba sai ya koma ya je ya mayar da shi sai ya tabbatar an tsaya sannan sai ya tayar da iqama to wannan daya daga cikin mustahabban sallah. Wa tarku tasmiyati fil farida, da barin cewa bismillahir rahmanir rahim a cikin sallar farilla. Wannan ya kawo shi a cikin mustahabbai, kamata da ya fi dacewa ya kawo shi a cikin makruhan sallah, yin bismillah a masabar Imam Malik barinta shine yafi a cikin sallar farilla. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ji yana bayyana ta ba, to don haka sai suka waɗansu sun tafi akan cewa baya faɗa ne kwata-kwata. Abinda kuma muka rinjayar lokacin da muka yi karatun mu na nan shine cewa ana faɗa amma a asirce, ba a bayyana bismillah amma ana faɗanta, domin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan da suka zo in ka tattara su gabaki ɗaya abinda suke nunawa kenan. Wa dhikru ba'da as-salami min as-salati bil adkari al-warida, da yin zikiri bayan sallama daga sallah da abubuwan da zikiran da suka zo a cikin sunna, ka qira'ati ayatul kursi, kamar karatun ayatul kursi. Wa tasbihi 33, da yin tasbihi shine kace subhanallah sau 33, wa tahmid 33, da cewa alhamdulillah sau 33, wa takbir 33, da kabbara shine cewa Allahu akbar 33, sau 33, wa hasmil mi'a, da cika 100 din bila ilaha illallah wahdahu la sharika la, da cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la shine wato shi kadai babu abokin tarayya a gare shi, lahul mulku wa lahul hamd, mulki gare shi, nasa ne shi kadai, da yabo nasa ne shi kadai, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shine iko ne bisa komai. Wannan ya kawo su ne a bisa misali, ba wai ya ce su ne kadai abubuwan da ake yi na zikiri ba. Ga sunan da yawanci masallatai ana sanya su wa'annan azkar din da ake yi bayan sallama, wanda to yin su shi ma mustahabbi ne, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya koya masahabbansa, kuma aka tattara su gabaki daya. Amma yawanci kamar yadda nake ambatawa, akwai gyara a cikin wannan, domin kamar yadda tartibin ya zo, istighfari sau uku, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, haka ya zo kamar yadda ya hadisin Tauban, sannan assalamu allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya zal jalali wal ikram, sannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahul ni'matu wa lahul fadl lahu sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu din wa law kariha al kafirun, sannan sai a sake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Wannan shi ma dhikri ne mustaqil. Waɗansu suna wadato, suna cewa wannan la ilaha illallah inda ake yi mata allahumma la mani'a lima a'tayt, sai su sanya ta ita ce wadda ake yi bayan an yi tasbihi 33 da tahmidi 33 da takbir 33. Wannan kuskure ne. Wato la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, sau uku ake yin ta bayan sallama. Akwai wadda ake yi tare da la ilaha illallah mukhlisina lahu din, akwai wadda an yi ta zai allahumma la mani'a lima a'tay, akwai wadda kuma ake yin ta an gama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. To wajen yin wannan tasbihin 33 da tahmid 33 da takbir 33, hai a biyu ne, ko ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sau ɗaya kenan, sannan ka yi haka har sau 33, ko kuma ka ce subhanallah sau 33, walhamdulillah sau 33, wallahu akbar sau 33. Wanne ne yafi? Na'am, kai ararrabe ne shi ya fi samun lada, saboda ne to me ya tsarin aikin da ka yi? To aji ɗaya ne kace subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ko ba haka ba? Ɗaya kenan, ka sake yin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar biyu kenan, kai har sau 33, sannan kuma ka zo kace subhanallah sau 33, walhamdulillah sau 33, wallahu akbar sau 33, duk dai su ne ɗaya ko? To me ƙarin aikin da kai? Na'am, tasbihi barakallahu fik, wajen kirge Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirgawa da ɗan yatsunsa. Idan kai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka kirga sau 33, kirge 33 kawai zakai, ko ba haka ba? Amma idan kai kowanne 33 kirge sau 99 zakai, kan ka samu ƙarin aiki. Saboda haka wannan ya fi lada. Wannan shi ne yake abin da yake mafi rinjaye. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين.